yace babun fi siyami, babi game da bayanin hukunce-hukuncen azumi, azumi da abin da ya rataya da abin da yake da alaka da azumi, kamar sallar tarawihi zai kawo su cikin wannan babin. Wa sawmu shahri ramadana, azumin watan ramadana faridatun farilla ne, sai ya fara da faɗin hukunci. Me ya matsayin azumin watan ramadana? Yace farilla ne. Azumin watan ramadana yana da sharuɗa guda biyar, kuma yadda malamai ke cewa sharaɗi na farko musulunci, sharaɗi na biyu hankali, sharaɗi na uku balaga, sharaɗi na hudu tsarkaka daga jinin haila da jinin biki ga mata, sharaɗi na biyar kamewa daga ci da sha da duk abin da ke karya azumi, sharaɗi na shidda, me sharaɗi na shidda? Niyya. Niyya. Sannan sharaɗi na bakwai samun iko, ya zama mutum yana iya yin azumin. Kaga ko da ka cika waɗancan sharuɗa, in baka da lahiya, rashin lahiyar da ka hana ma azumi, kaga har yanzu bai zanga ba. To waɗannan sharuɗa, waɗannan abubuwa guda bakwai su ne sharuɗan azumi. To sai ya fara da hukuncin azumi, ya ce wa sawmu shahri ramadana, azumin watan ramadana faridatun farilla ne, yusamu liru'yatihi, ana yin azumi domin ganin jinjirin wata, wa yuftaru liru'yatihi, hakan ga ana aje azumi domin ganin jinjirin wata. Kaga kenan daga cikin sharuɗansa kuma ganin wata. Ba za a yi azumi ba, an azumi yana zama wajibi ta ɗayan hanyoyi biyu, ko dai a ga wata, in na ɗaukar azumi ne, ko dai a ga watan ramalana, ko kuma sha'bana, wanda aka hin ramalana ya cika kwana 30. To in ya cika yau 30 ga ramalana, ko a ga wata ko a ga wata gobe, kowa dole ya tashi da azumi. Na fatar kun fahimta. To, to hakan ga kuma ga aje azumi yin sallah, shi ma ana aje azumi saboda ganin wata, in an ga watan sallah, to shikenan kaga gobe sahiyar sallah, ko kuma ramalana ya cika kwana 30. Yau 30 ga ramalana, to ko mu ga wata ko kan mu ga wata gobe, tunda ba January na bai 31, kaga sai a yi sallah. Kana 30 yawman, watan ya kasance kwana 30 ne, au 29 yawman ko 29, kaga ashe ya nuna wata yana ziyada, yana nukusani, ziyada shi ai ya cika kwana 30, nukusani kuma wata ya 29 ya mutu, kamar yadda ya tabbar cikin hadisai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha, yana ishara da hannuwansa, wata kamar haka ne da kamar haka da kamar haka, kwana 30 kenan. Ga na biyu kuma ya ce ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha, wata yana yin kamar haka, yana kamar haka. Ga na uku sai ya rike guda, ya rike yatsa guda, kaga kwana 29 kenan. Don haka watan musulunci akwai mai kwana 30, akwai mai 29. To yanzu abinda adda daure kai masu kalanda, ga sadda wata kaza zai mutuwa, ga sadda wata kaza zai kama, wasanar da su wanda cikin watanni wanda zai yin. Kaga shi January ko wace shekara 31 ya kai, March ko wace shekara 31 ya kai, haka July da August duk 31 suka yi, da December shi tsayayye ne babu sabani. Hakan ga irin su April, irin su June, irin su September da November, su ko shekara duk 30-30 suka yi babu sabani. To kaga shi na musulunci ba haka nan yake ba. To waɗanda ya kalanda wasu sanar da su wanga wata 30 zai yi, wani wata 29 zai yi. Wasu sanar da su. Kaga ilimi ne wanda yake banta ga Ubangiji ni ga fahimta ta. Dan haka kaura da kai ɗaya na su kai. Kuma duk shi asalin barkata sun yi kalanda wata ya bayyana ya saba maka kalanda su kuma dole kalanda su za a bi. Kaga sai ayi ta yaya ayi ta yaya. To Allah ya shiryar da mu. Yace wata na tabbata saboda ganin wata ko? En yusa ana yin azumi liru'yatil hilali domin ganin wata. Wayuftar kuma ana aje azumi liru'yatihi domin ganin wata. Kana 30 yawman watan ya kasance kwana 30 ne au 29 yawman ko 29. Ashe watan musulunci wani na 30 wani na 29. Don haka in wata 29 anka ce ya mutu akwai jayayya. Bai kamata a tsaya jayayya ba. Haka in anka ce 30 yayi kun babu wata jayayya. Fa in gummal hilal in an rufe wata. Kila saboda hadari ko buji ranar da ya kamata a ga wata sai dai an kai hadari ko an kai buji inga hunturu ne. To ya zan bayyuwa a gane saboda wannan bujin. Shine fa in gummal hilal in an rufe wata yanzan ba a iya gani nai ranar da ya kamata a ganshi to fa ya uddu 30 yawman to mutun zai kidan ya kwana 30 min gurrati shahri daga farin wata alladhi qablahu wanda aggabanin wanga in kamar azumi ne zamuyi wane wata aggabanin ramalana sha'bana ko to sai mu kidan ya in an yi buji to sai mu kidan ya kwana 30 ga sha'bana yau 30 ga sha'bana don haka ko a gani wata ko ka a ga wata gobe dole ya zan ramalani kowa ya tashi da azumi ina fatar kun fahimta to thumma yusamu sannan sai ayi azumi wa kadhalika fil fitr hakan ga ake aikatawa ga aje azumi shi ma ga aje azumi yau muna kida yau 30 ga ramalana to sai an kai buji ko a ga wata ko ka a ga wata ba a da halin dauka azumi gobe tunda ba a yin 31 kaga gobe ta zan sahiyar sallah to kaga da ana bi waɗannan ka'idojin kuma zakka hankali ni ban san wani rikici da an ga wata ba sannan abinda mutane ba su gano ba rikicin hasabanin ganin wata ba wai zamanin ga ya faru balle a ce ra'ayin wasu ne rikicin ganin wata tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake in kana so ka diba hadisin da ya fi shahara da hadisin Quraybu hadisi ne sahihi Imam Muslim ya fitar da shi Quraybu yace Ummu Habiba matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta aike shi Sham inda dan uwanta Sayyidina Muawiya lokacin Muawiya yana gwamna Sham ƙarshen Sha'bana sai ta aike shi yana can watan Ramadan ya kama ran Alhamis an ka ga wata a Sham sun ka tahi da azumi ran Juma'a amma Madina ba a ga wata ba sai ran Juma'a sun ka tahi da shi ran Asibit kaga an samu bambancin kwana nawa an samu bambancin kwana waɗanda sun tahi da shi ran Juma'a waɗanda sun tahi da shi ran Asibit an samu bambancin kwana guda to shine da Quraybu ya dauko azumi da can Sham da ya dawo sai dan Abba zai ke tambaya ta Sham yaushe kun ka ga wata yace ran Alhamis mun ka tayi da shi ran Juma'a sai ce kai ka gane yace na gane da ido na Muawiya ya gane mutane da yawa sun gane shi sai dan Abba sai yace to yanzu da Quraybu tabi'i da Muawiya da sahabi da sauran mutane da yawa da Quraybu yace ana da shakku game da ganin watan su amma me hito ga bakin dan Abbas yace babu romu da ganin watan ku zamu ci gaba da azumi mu ba mu gane shi ba sai ran Juma'a mun ka tahi da shi ran Asibi kaga akwai bambancin kwana guda yace zamu ci gaba da azumi ba zamu aje azumi ba sai mun gane shi to sai a ce ra'ayin dan Abbas sai ce haka za su mi'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar haka niji daga manzon Allah kaga ya tashi da ra'ayi ne ya zan ra'ayin manzon Allah ashe kenan dangane da wannan hadisin ba kwan abun ne wasu ce sun ga wata a ce ba a yadda ba Quraybu da Abu zai ce kai ka gane ce na gane shi Muawiya ya gane mutane da yawa ya gane ku te ku dauku sahihu Muslim hadisin yana nan to yanzu kai da wannan hadisi dan haka ba wani bakon abu bane wasu ga wata a ce ba a yadda ba ba sabon abu bane bune wanda yana da asali eh discretion ne na shugaba wuri inda adda shugaba to haƙin ganin haƙin sanin ganin wata a shugaba ina fatar kun fahimta to inda matsalar ta taso asali ko shugabancin ko yadda da shi ba ai ba to sannan ga abubuwa na siyasa ga ta zamani da shedan ya kawo muna bambancin siyasa inda duk bambancin siyasa inda duk siyasa tana shi dole ga komai sai siyasa ta shigo da sauran abubuwa dai kaga sai abu ya zan barkata sannan shi yanzu don Allah irin Najeriya da ƙasar musulmi musamman mu na arewacin Najeriya musamman Sokoto Kabi Zamfara da sauran su garuruwan musulmi zaka samu dattijin da shekara ta 80 yana azumi ba shekara ta 80 duniya ba yayi azumi shekara 80 yana yi amma hayyo ba a iya azumi ba kullun azumi ya tausai an yaya an yi baci baci shekara duk azumi ya taho da kasan ɗan koyo haka muke kamar banana za a farawa shekara duk ya an yi kuskure ba da ya kamata bana a gyara kuskuren ai la akai da kuskuren a gyara to a shekara nawa a tun ko da mun ka taho duniya mun iskan ma'ana azumi mun ko da tashi mun ka kama amma hayyo ba a iya azumi ba kullun azumi ya taho sannan missa wai daga watan azumi sai watan sallah sai watan laidi aka yaya sauran watan duk ba a yaya game da su sannan zaka iskan ma dai akwai wasu abubuwa ciki sai mu roki Allah ya shiryar da mu sannan irin yadda an ka zuzuta matsalar ganin wata kuma matsalar ganin wata matsala ce ta aqida ko ta furu'a furu'a ce ba in ta shahi aqida abinda a aqida ka ce baka yadda da azumi baka yadda da farlancin azumi ba shi ya shafi aqida dan sai a ce ma kafiri amma an ga wata wanda ya ce bai yadda ba shi sai gobe zai yi wannan bai da alaka da aqida matsalolin aqida ya kamata a tsananta matsalar furu'a duk guda nawa ma magabatan mu sun kai ittifaqi akan su guda nawa mafi yawa matsalolin furu'a ai matsaloli ne ikhtilafiyya waɗanda an kai sabani game da su to amma jiyar da an kai su a yau in kun kai sabani game da ganin wata to wanda aka wa kahiri cin mutunci haka aka yi maka cin mutunci inda an saba da kai game duk abin da bai da kyau ana iya faɗa ma shi wannan wasu abubuwa sun shishe dan ya shiga to mu roki Allah ya shirye shi mu ta mu tafi kuma in an kai baci bacin an ka aibanta juna an ka fasikantar da juna duk abin da bai da kyau an ka wadi kuma da sallah ta wuce kuma an koma normal kuma a koma hulɗa da waɗannan da an ka ce mu ba na ƙwarai ba kuma in baɗin tadda kuma a sake maimaitawa in azumi ya wuce kuma a sake koma normal wata shekara an ta koma kuma a sake maimaita zage-zagen kuma da azumi ya wuce a koma normal don Allah sun zuciya bai shiga ba don in dai ka ce mutum ba na ƙwarai na ba in dai ba gyara ra'ayin nan nashi ba ai bai kamata ya zanna ƙwarai ba to Allah ya shiryar da mu to mu ta yi yace wa yubayyitu siyama mutum yana kwana da niyyar azumi fi awwalihi a farkon yinin tabiyiti shine tadbirul amri laylan shirya al'amari cikin dare iz yubayituna ma la yarda min alqauli lokacin da suka shirya abinda bai yadda da shi ba na magana sun ga ta cikin dare suna mitin yin abu cikin dare shine tabiyiti wayubayitu siyama ana yin niyyar azumi cikin dare fi awwalihi a farkon watan da zaran an ka ba da sanarwa an ga wata to cikin daren nan sai a yi niyya in kai yin niyya shikenan yayi walaysa alaihi albayatu yin niyya da daddare bai zamo akai ne fi baqiyati ga sauran yanukka niyya guda in kai niyya guda ta isa ga ra'ayin wasu malamai kuma suna ganin a'a azumi kamar sallah ne bai da azumin yau bai da alaka da na gobe don haka in kowanne sai kai mai tashi niyya ina fatar kun fahimta yanzu in kai sallar az-zuhur tana da alaka da sallar la'asar ba ta da alaka to haka sun kace azumi don haka yau sai kai mai niyya gobe kai mai niyya kullun zakai sai kai niyya sai dai niyyan nan abin ga cikin dare aka yanta ma'ana cikin dare gabanin bullowa alfijiri wanda bai yi niyyar azumi ba har alfijiri ya bullo in dai na farilla ne to baya da azumin wannan yini To ita kuma niyya ai kudurtawa ɗaya cikin zuciya. Duk wanda an musulmi Ramadan ya shigo ka ai ya kudurta cewa zai azumi kullun. Kullun ka kwana da kudurin gobe za ka yi azumi kake. Shikenan ai niyya ta tabbata. Ba sai ka ce Allahumma inni nawaitu siyama. Ka san wasu sun dauka shi an niyya ko? Ba shi ne niyya ba wannan. Faɗin niyya da baki ga ra'ayin wasu malamai ma bid'a ne. An-niyyatu mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha bid'a. Niyya ba gidanta zuciya, ha kudurta ga zuciyarka. Yawan mutum ya yi arwalla da gida ya taso ma mi an niyya tai yazo ya salla kuma in yazo sai ya ce Allahumma inni nawaitu salata ada'a salata zuhri farlun iqtida'an bil imami malla umaru mu da mu suka yi har da fada adadin raka'o'i to halariyatan ko safariyatan duk wasu suna sawa ga niyya kaga wannan duk iya kwati mati ne shafin kulli da gundun tabariya ko ku bi da'a fadi ne jaki shurin walqiya eh walqiya jaki ya shure ta ina kafata haka kaiwa gare ta bi da'a fadi daya nan niyya ba gidanta zuciya don sai da ka dauki buta kai arwalla gida da niyya mi kai za kai da arwallan nan sallah shikenan niyya ta kullu in ka toba sai ka ce Allahumma inni nawaitu ada'a salati zuhri farlan ba to ina yake yace walaysa alaihi albayatu yin niyya cikin dare bai kasance akai ne fi baqiyati ga sauran yinukka kenan wannan mai risala yana da ra'ayin cewa da kai niyya guda ta isa eh wasu kamar Imam Malik mai gida ne da sauran suna ganin a kowane dare sai kai mai tashi niyya wutin musiyama illa al-lail azumi yana cika zuwa dare ana farawa da zaran alfijiri ya bullo thumma atim musiyama illa al-lail kamar da Qur'ani yace ku cika azumi zuwa dare to shine yace wutin musiyama mutun yana cika azumi illa al-lail zuwa da dare to dare yaushe yake farawa da zaran rana ta fadi ba ɗan duhu ya sai ɗan dare yayi duhu ba a'a da zaran rana ta fadi dare ya shigo kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka annabi yace idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa garabata ash-shamsu faqad aftara as-sa'im ko ya ci abinci ko kai ya ci abinci aftara inji annabi idza adbara al-lail in dare ya fuskanto min hahuna da gabas wa adbara an-nahar ita ko rana ta bada bayan min hahuna ta yi yamma wa garabata ash-shamsu rana ta fadi to da zarar rana ta fadi dare ya taso to a faqad aftara as-sa'im mai azumi ya ci abinci ko ka ci abinci ko ka ci abinci saura azumi ya kare saura shedan haka wa kaga irin ɗan shi'a da ka cewa a sai duhu yayi don haka sai an yi sallan mangariba can kusan isha'i sannan su yi budin baki shedan na yasa su wannan aiki da zaran rana ta fadi wata rana ana cikin tafiya ga azumi suna tafiya ga azumi marece yayi sai annabi ya ce mu ne saukai kwaba musu kullu kai kwaba musu gari wanda za su budin baki da shi akwai sauran ayyani banzo Allah an ka jima annabi ya ce sauha kwaba muna akwai sauran yini an sauraha kwaba kai annabi ya ce kai sai da dukan gadare ya huskanto ta nan rana ta fadi shikenan ba sai duhu yayi ba kaga ashe faduwar rana shine shigowar dare to da zaran rana ta fadi azumi ya kare ko ka ci abinci ko ka ci abinci dai lokacin azumin da Allah ya sama ya kare wa min as-sunna yana daga sunna ta azumi ta'jilul fitri gaggauta buɗe baki wa ta'khirus suhuri da jinkirin sahur wayannan suna daga cikin sunnoni masu ƙarfi gaggauta buɗin baki rana me ya gaggauta buɗin baki rana na faduwa kana buɗe baki ba sai an tsaya jiran ladan ya kira ladanin kowa sai ya sha ruwa sannan ya kira to kaga shi ladan ya kwashi lada don haka in dai babu hadari babu buji da kadi ba yamma ba ga rana ba ta fadi to shikenan ci abinci dai liman yana cin nashi ladan he yana cin nashi don gaggauta budin baki yana cikin sunnonin azumi hakan ga jinkirta sahuru ka ai sahuru irin na yan boko ka san makarantun nan boko ƙarfe 2 aka tashi su yi sahuru wannan irin sahurun yahudawa ne sahurun annabi sai can ƙarshen jijjihi sai a jinkirta shi kamar a ce misali yanzu ƙarfe nawa alfijiri ka bullowa da biyar da minti 10 ko to madalla kaga irin biyar sai mutun yayi sahuru ne irin biyar sai ka yi sahuru Daga ba a yi sun ƙarhe hudu ko hudu da rabi ko abin da ya kama da haka na ba, to waɗannan duka suna cikin sunnoni na azumi. Wa in shakka fil fajr, in mutun yayi shakka ga alfijiri, ka tahi cikin dare babu agogo baka ji kiran sallah ba, shin alfijiri ya fito ko bai fito ba, fala ya kul, kada ya ci. In ka ci kai ganganci, ka bari sai ta tabbata gare ka ya fito ko bai fito ba, inda kai shakka. Amma in kana da yaqina alfijiri bai fito ba, kacci sai tabbayyana gare ko da kacci alfijiri ya fito, kuma wannan ka kuskure ne, Allah ba zai kama ka da kuskure ba, azumin ka yayi, babu ranko a kanka. Amma in shakku haka wai alfijiri ya fito ko bai, kai niyya ka dauko kwano, to wannan ganganci kai. Wallahi samu yawmu shakki, ba azumin yinin ko kwanto lihu ta dabihi, domin ya gewaye da shi min ramadana ga ramadana ya ihtiyadi. Wanne ne yawmu shakki? 30 ga sha'abana, ba ha gana an ce wata na 29 yana 30, to yau 29 ga sha'abana, kaga akwai every possibility ya mutu yau, watan ramadana ne ya bayyana ko to yau 29 mun diba ko ina ba mu ga wata ba, kun babu wani labarin ganin wata da mun ka samu, to kaga gobe za mu tashi cikin kokonto, shin an gane wani wuri mu abba mu gane ba ko ba a gane ba, to gobe 30 ga sha'abana shi ai yawmu shakki. Yau shi yake zama yawmu shakki, in ya zan kuma yau 29 dibin harin da an kai dibin harin ba a yi hadari ba, ba a yi buji ba, amma ɗan hadari ne, gobe ba yau mushakki na ba, iya kama saurara ɗan an gane shi wani wuri. Amma ɗan an yi buji ko hadari, to ne yake yau mushakki, shin yana yi kila an gane shi wani wuri, hadarin ga ya hana muna mu gane shi, kila inda ba ya hadari ba su sun gane, to kaga gobe. Sai ka ce to bari, ai da yawa sarkin musulmi ka ba da sanarwa da rana ko, cewa a kame baki an ga wata wani wuri, to bari in tahi da azumi na, ko da ya ba da sanarwa ni da ma na ɗauki abina. To ko ka ɗauke shi da wannan niyya, bai yi ba matsayin ramalana, bai yi ba. Don me? Saboda kaga ba a yi niyya gabanin tabbatar wata, sannan shi ko azumi bai tsayuwa sai da niyya, to kaga ba ka yi niyya ba. Duk aikin ko da babu ne, innamal a'malu binniyati, to kaga tunda ba ka yi niyya ba, kaga wannan azumi bai yi ba. Amma ka samu ka azumci yau mu shakki matsayin nafila, yau ai yau 29 ga sha'abana ba mu ga wata ba, kun ba mu sabu labarin an gane ba, to sai ka tashi da shi gobe yau mu shakki matsayin nafila, shikenan. Na fatar kun fahimta. To yau mun diba ramalana, yau 29 ga sha'abana mun diba dibin harin ko, mun diba ba mu gane shi ba, gobe ba shine yau mu shakki ba, to sai an ka waye gari baka ci komi ba, amma dai baka yi niyya ba tunda ba a ga wata ba ko, can zuwa ƙarfe 11 na safe sai labari ya bayyana cewa ai jiya an ga wata wani gari, sarkin musulmi ya ba da sanarwa an ga wata, to me hukuncin ka? Sai ka yi niyya nan take niyyar ramalana, sai ka wuce da azumin ka. Ina fatar kun fahimta. Ko da ka ci abinci he, don haka tunda ba a ga wata ba, yau bin ga 29 dibin harin ba a gane ba, gobe ka tahi ka cika cikinka, ka yi breakfast, sai bayan ka yi breakfast sai sarkin musulmi ya ba da sanarwa, yanzu labari ya taho mana an ga wata gari kaza, to me a hukunci? Kurkure bakinka ɗaya za ka yi sai ka yi niyya nan da ranan nan sai ka wuce, kuma bayan sallah babu ranko, domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kaga ba da gangan ka ci abinci ba, ka ci abinci matsayin wata bai bayyana ba, sai da bayan bayyana, don haka da bakin san da ya bayyana sannan farlanci ne ya haukanka, shikenan sai ka ɗauka. Ina fatar kun fahimta. Me dalilin wagga magana? Sun ka ce da farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina, azumin Ashura farilla ne, kafin a farlanta ramalana Ashura shi a farilla, suna azumin Ashura matsayin. To wata rana ga Ashura ba a san cewa yau ayyana Ashura ba, mutane sun taya suna cin abinci sai da rana ta bayyana yau ayyana Ashura, sai annabi ya ce a ba da sanarwa kowa ya kawo baki na yau ayyana Ashura, sai sun kawo bakin sun ka isuwa, kuma wannan azumin yayi. don haka sanda duk wata ya bayyana gare ka to dan bakin sannan zaka fara yin ko da bayan la'asar na sai ka kawo bakinka kuma azumin wannan yini yayi sai ka dauke to amma in ba irin haka nan ba azumin farilla dole a yi mai niyya gabanin bullowa alhijji to ina yake amma kaga mazhabin malikiya za a kama baki amma kuma sai an ranka bayan sallah to muna tare da su ga kamin baki da bakin sanda labari ya bayyana gare ka cewa an ga wata ba ha koma cin abinci amma ba mu rankawa mu to ina yake to yace wala yusamu yawmu shakki ba azumin yinin shakka liyo ta dabi domin ya giyewaye da shi min ramalana na ramalana bari yawmu shakki ya tahi da azumi na ihtiyadan kun san ihtiyadi go wa man samahu kadhalika wanda ya azumci ramalana kama haka lam yujzihi bai isar mishi ba wa in wafaqa min ramadana koda ko ya dace da shi ramalana ne yau addibin harin mun diba ba mu ga wata kun ba mu samu labarin an ga wata wani wuri ka gobe ayyuma shakki ko sai kace bari in tashi da azumi na don irin sanarwar nan da sarkin musulmi ka bai da rana koda ya bai to ni dama ina da azumi to ga mazhabin malikiya wannan bai yi ba kuma koda ka azumce shi akan haka to bai yi ba sai ka ranka wali man sha'a ya tabbatar mu wanda ya so saumahu azumta sa ta dawwan matsayin nafila an yaf'al shi aikata amma wanda ya so ya azumce yau mushaki matsayin nafila ya samu ya abi ne matsayin nafila wa man asba wanda ya waye gari falam yakul bai ci komi ba lam yashrab bai sha komi ba thumma tabayyana lahu sannan ya bayyana gare shi anna zalika al-yawma cewa wannan yini min ramadan na ramalana ne ashe mu abba ba mu ga wata ba an ga wata wani gari to sai da rana mun ka ji labari to lam yujzihi to azumin yinin nan bai isar mishi ba wali yumsik amma shi kame anil akali daga ci fi baqiyati ga sauran yinin dan bakin sanda labari ya kame bai saki cin komi sai ya kame daga cin abinci amma kuma wannan azumin bai isar mai ba waya qadihi zai ranka shi bayan sallah to nan dai mun ka samu baraka sa mun kan ba mu ranka za mu kame baki da bakin sannan mu yi niyya amma ba mu rankawa wai za qadima al musafiru matafi ba an yaddan mai ba wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al ghaid aw bashi ba ta azumi wa in kuntum maridan man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ko Allah yace wanda ya zama rashi lafiya cikin ku lokacin azumi ko ku akan halin tafiya to an yaddan mai ya ci abinci ya aje azumi amma kuma ya kidan ya kwanuka sai ya ranka wasu bayan sallah in ya kare tafiya tai ko ya kare shi lafiya tai sai ya ranka bayan sallah kaga an yaddan matafi aje azumi ko to shi ne yace wa idza qadima al musafir to matafi ya dawo gida kaga bai dauki azumi ba saboda halin tafiya to sai ya iso da wuri-wuri wa idza qadima al musafir idan matafi ya iso muftiran yana mai cin abinci bai dauko azumi ba saboda tahiya au dafaratul ha'id ko ko mai haila ta samu tsalki mace mai haila kaga ai ba ta azumi ko da rana sai da haila ta dauke na haran da rana to falahum al akalu to su an so kamun baki gare su a'a falahum al akalu cin abinci ya tabbata gare su fi baki ya ce wa mihima ga sauran yinin su ba a da musu kamun baki ba a cewa in ya iso gida da rana ya kame baki sauran yini a'a ya ci gaba da cin abinci ne hakan ga mace wanda haila ta dauke mata da rana ita ma ba a za mata kamun baki ba ina fatar kun fahimta haka mai shayar da nono wanda ta aje azumi da mai shayar da nono da mai ciki waɗanda ke jin tsoro ga ɗiyan su ba an yadda musu aje azumi ba su ma bayan sallah su rama to tana shayar da nono akan shayar da ban nono ne ta kai bata dauki azumi ba da rana sai dan ya mutu za ta kama baki ita ma ba kama baki za ta yi ba duk waɗannan sai su ci gaba da cin abincin su waman amma za su ranka bayan sallah waman afdara wanda ya ci abinci fi ta dawwihi ga azumin nafila ka dauki azumin nafila sai ka kare shi amidan da gangan wanda ya kare azumin nafila da gangan aw safara fihi ko yayi tafiya bayan ka dauki azumin nafila kuma sai ka kulle tafiya sai ka yi tafiya fa aftara sai ya ci abinci li safarihi domin tafiya ta sai ya kada azumin domin tafiya to fa alaihi alqada wannan duka ranku ya tabbata akai ne sai ya ramka in ji su amma hadisi ya tabbata mu yi cikin bulugul marami ko wata rana manzon Allah ya shigo yace ma Aisha akwai abinci tace eh yace to kawo min shi an haka mai yace na waye gari ina mai azumi amma ya amsa yace ya kare azumi ne na nafila wata rana kuma ya shigo akwai abinci tace babu yace to shikenan bari in yi azumi na sai yayi niyya dan nan sai ya wuce ashe azumin nafila shi ya halatta a mai niyya da rana matukar baka ci komai ba na fadilla abba aniya tai da rana dole su kai niyya ka banin bulluwa alfi don haka nafila ai ba dole bace kana azumin nafila ka kare wannan babu ranko akan ka tunda ba dole na ba kamar sallar nafila kana cikin sallar nafila ka fasa kan ce kai na fasa dai ka sallama ka ta yaka ana cewa sai ka dawo kai ta ga mazhab malikiya sai ka dawo kai ta amma dai ga sunna ba dole bane to wa in aftara sahira in isahiya in yace abinci da mantuwa yana dauke da azumi ya mance sai yace abinci falaqada alai azumin nafila na nafila ne muke magana falaqada alai babu ranko akan sa in kana dauke da azumin nafila kan mance ka ci abinci to nan za su yi aiki da hadisi babu ranko bi salafil faridati sabanin farilla shi kan farilla in kan mance ka ci abinci sai ka ranka amma annabi ya ce ba a rankawa ai ko wala ba asbab lahi bis suwaki da yan aswaki lisaimi ga mai azumi fi jami'in hari dukkan rana da bakin sahiya da hanci da az-zuhud bayan la'asar da mareci duk ya halatta ai aswaki mai azumi ya aswaki babu lahi da yan aswaki koda da makilin kuma makilin ya halatta ga mai azumi don makilin abinci ne yana wucewa ga makogaro ya kai ga hanji ai akan makilin ga baki ya kaka ji dan zaki ne nan ga makoshi kamar ruwa su ma ai suna da dandano ba kana kurkuran baki ba amma in kai kurkuran baki azumin ka ya kare to haka haka mace an yaddan mata ta dandana ta je suga ta yi ga kunu ko gishiri yayi ta dandana abinci ya halatta ta tussuwa ko bai halatta ba ga azumi mace tana dandana abinci ta tussuwa ko ba ta iyawa ana iyawa haka aswaki yake abinda ya bi ta baki ya kai ga makogaro ya saju da hanji kuma matsayin abinci ko abin sha shike kare azumi yanzu in ka tare ya wuce cikin bakinka ka hade azumin ka ya kare azumin ka bai kare ba don me ko ka ka kuma jina ka hade abinka azumin ka ya kare bai kare ba saboda me saboda ba abinci ko abin sha ta ba abinci ko abin sha shi ke kare azumi in ya an kace shi ina fatar kun fahimta don haka ya halatta aswaki koda da icce mai daci iyaka ai dacin nan ga makoshin ka ya tsaya ga baki da makoshi daci kun ba abinci bane don haka ko icce danye da busasshe duk ya halatta duk ai aswaki da su haka makilin ya halatta ai aswaki da shi to ina yake haka wanda bai da lafiya kana azumi malaria ta kama halatta ka zo ai ma chloroquine chloroquine abinci ce irin chloroquine irin allura kuraje mi sunanta proken aka ce mata mi sunanta proken to kaga wadannan duk ba abinci bane allurar da ke kare azumi wanda ke tsayawa matsayin abinci irin b complex ita ke kada azumi amma duk wata allura ta rashin lafiya ba ta kare azumi tunda ba abinci bace don haka ya halatta mai azumi ay mai allura shine yace wala ba asbiswaki babu laifin da yan aswaki lisaimi ga mai azumi fi jami'ina hari ga dukkan rana ko sun kace a da sahi da zaran la'asar ta yi maka ruhi ne yayi azumi yayi aswaki don me azumi ya halatta wala tukrahu lahul hijama ba a karha ta yin kaho gare shi ba hakan ga kaho shi ma ya halatta ga mai azumi in yana da karfin dauka kahon ga azumi to sai
wasu malamai sun kace a kaho ga mai azumi makaruhi ne shine mai risala ya bayani yace wala tukrahu lahul hijama ba a karhanta kaho gare shi ba shi mai azumi illa khifatat tagrir sai don tsoron jikkata mai azumi yayi ne yana azumi bai ci komai ba kaga yayi rauni kuma yazo a yi mai kaho kaho ba diba jinin ka na a kara ma rauni ba to ana diba jini sai jikkata ta same ka to in ka san kana da ƙarfin daukar kahon ba tare da ka jikkata ba babu karhanci ya halatta ai kaho ga azumi amma tunda dai akwai an kacce nace don me ba a bari a sharuwa duk a huta a hita daga sabani to nan darasi yake nan ya kamata mu tsaya ko wa man zara'ahu alqaw duk wanda amayyar rinjaye shi fi ramadan cikin ramadana fa kada lai kana azumi malaria ta kamma sai amai to in kai amai babu ranko wa in istaqa amma in shi ya jawo amai da gangan ya jawo amai fa ka yayi aman fa alaihi alqada'u to ranko ya tabbata kai ne wanda yayi amai bai kare azumi haka jini ya hito ma ga baki bai kare azumi ko hito ma ga komi duk inda jini ya hito bai kare azumi inda ba jinin haila na ba jinin haila dai ha kare azumi ko jinin biki amma jini ya hito ma ga jiki bai kare azumi haka amai amma in kai ka jawo aman kai to azumin ka ya kare sai ka ranka to sai mu tsaya nan Allah ya sa muna albarka ga abin da mun hakaranta to madalla
Bujere da juna to kuma mi ka hana ai bujere da juna tunda an yi ramalana 29 kana cha biuna gagarar kai a kashe din da yana kasa ba kuma ga cikin damana ba dalla yanzu babu zahin ra tunda abinda ka wahal da azumi zahin rana ishirwa yau da mana ce ranar ba ta da kai kuma kowa ya kokari yayi ayi yau ayi gobe shikenan mun samu wannan lada ko ba ta su'a da ashura duk wanda ya azumce ni guda ya kai azumin yini guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a sanya gada tsakaninsu da wata jahannama tsawonta ya shekara 70 shi yasa shedan bai son mu samu ga falala ya ka samu na nauyi mi an nauyin da aka azumi ha to yanzu ko baka yi azumi ba mutun nawa kai la'asar bai kariya ba zamanin Buhari rahmatullahi wa barakatuhu subhanallahi